أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين بركة مدساكي هدوة a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib wanda yake cikin makarantar sai Ijidi a birnin da magaram jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 18 ga watan Shawwal shekara ta 1446 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 16 ga watan 4 shekara ta 2025 miladiya kahin shugowar watan azumi mai albarka mun kasance cikin karatun littafin mu Al-Wajizu fi Aqidati Salafi Salih Ahlus Sunnah wal Jama'a wanda muka tsaida saboda shugowar azumi a darasi na 14 wannan darasi da zamu yi a yau insha Allah shine darasi na 15 kamar yanda ƴan uwa suke da masaniya cikin bayan sallar azumi a kusa an samu rashe-rashe na ƴan uwa da dama daga cikin su akwai babban malami Sheikh Dr. Abdul Aziz Dutsen Tanshi Idris Abdul Aziz Dutsen Tanshi na garin Bauchi wanda ya rasu bayan aljihiyar rashin lafiya dai daga cikin manya-manyan jigajigan malamai wa'inda suka dage wajen karantar da al'umma musamman bangaren abin da ya shafi aqida da tauhidi ba dan komai ba sai dan su ga sun ceto al'umma daga duhun shirka da kuma wato rauni na aqida rasuwar mallan ta zo a daidai lokacin da al'umma suke da tsananin buƙatar shi to amma a kullun ita dama mutuwa Allah yakan doke bayan shi ne a lokacin da ajalin sa ya cika فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون to mallan ya rasu kuma al'umma ta yi babba asara domin rasuwar malamai irin wa'annan asara ce ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi yake cewa Allah ba zai doke ilimi ba daga cikin al'umma kwatawkom a ce wai babu ilimi ne a cikin su a'a bari dai ana doke ilimi ne ta hanyar doke malaman da suke da karatu daga lokacin da malami ya rasu to an rasa wani babban bango a cikin ilimi samun irin shi kuma zai yi wahala kaga wannan asara ce mai girma ga al'umma musulmi kuma wannan alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya alkinta bayan shi Allah ya kula mishi da abin da ya bari na iyalai sannan kuma wannan kiran da yake yi na kadaita Allah subhanahu wataala da tauhidi tahiyar shi ba za ta tsaye da abin ba dan kada wani tunanin in wanga malamin ya taito shikenan kuma da'awar ta mutu kenan a'a tahiyar Dr. Idris Abdul Aziz ba za ta tsaye da da'awar tauhidi ba da'awar tauhidi ba za ta tsaya ba har tashin alkiyama saboda haka in mutum yana jin dadi ma ware bari annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khadalahum hatta yati amrullahi wa hum ala dhalik annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ba za a gushe wannan al'ummai a cikin ta ko wa'ansu jama'a wa'inda za su tsayi tsayin daka akan gaskiya ba za su sufka daga kanta ba har sai al'amarin Allah ya zo suna akan wannan aqida saboda haka nan tahiyar shi ba za ta tsaye da da'awan Allah ba saboda ita da'awa ta tauhidi alƙawli ne na ubangiji kuma addinin Allah ne na gaskiya wanda ba zai gushe ba dan tahiyar wani malami amma kuma tahiyar malamin zai ta kasance asara ce ga al'umma saboda su malamai suna karantar da al'umma ne su fadar karantar da su sannan kuma su yi musu wa'azi muna fatan Allah ya gafarta mishi da shi da sauran dukkanin al'umma musulmi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya sannan kuma mu da muke saurara Allah ya tabbatar da mu akan addinin shi kuma in ta mu ta zo isa mu cika da imani darasi da ƙarshe da muka yi mun tsaya a daɗi gaba ta rukuni na biyu daga cikin rukunnan imani rukuni na uku kenan mun yi al-imanu billah mun yi al-imanu bil mala'ika sai muka fara bayani akan al-imanu bil kutub shine imani da littattafan da Allah ya sako mun yi karatu darasi guda ɗaya a cikin wannan muka tsaya a daidai inda malam yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin Allah subhanahu wata'ala yake cewa lalle shi wannan alqur'ani sabkakke ne daga wajen ubangiji wanda yake ubangijin talikai Allah madaukakin sarki shi ya sabko da alqur'ani wa ya sabko da shi nazala bihi ar-ruhul amin wato rai wanda yake amintacce shi ya sabko da shi shine mala'ika jibril sannan kuma ala qalbika aka sabko shi akan zuciyarka ya rasulullah litakuna min almunzirin dan ka kasance daga cikin masu yi wa mutane galgadi bilisanin arabiyyin mubin an sabko shi da halshe wanda yake na larabci mabayyani muka karanta alqur'ani za mu samu cewa larabci ne a cikin shi kaga kenan alqur'ani bararabal littafi ne gaba ta gaba da za mu tashi a yau malam yake cewa wal qur'anu al karim shi al qur'ani mai girma lam yunazzal maktuban kat tawrah ba asabko shi ba a rubuce kamar yanda aka sako da littafin at tawrah na annabi musa a rubuce domin littafin at tawrah na annabi musa Allah ya sabko mishi shine littafi ne sukutum da guda a rubuce aka sabko da shi sabanin al qur'ani wa lam yunazzal jumlatan wahida kuma da za a sabko wa annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ba asabko mishi ba gaba ɗaya dungurungu a ce ga qur'ani na izi sattan asabko shi a ba sauko shi ba ga baki daya ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah sai daga amince Allah su tabbata a gare shi bal nuzila munajjaman Allah ya sauko shi ne a rarrabe akwai hikima a karkashin wannan li yuhtafaza dan a kiyaye shi malam yace ai mutafarrikan hasbal waqa'i an sauko shi ne daidai gurgurdan abubuwan da suke faruwa kamar misali a ce kai an yi alƙawari za a baka wani abu wanda yake na kuɗaɗe misali an yi alƙawari za a baka miliyan 6 to sai aka ce to wannan miliyan 6 za a ringa baka ita da kadan kadan yanzu ka zo ga jika 50 nan jika gobe sai ka take dawo goban ka da a baka jika 10 ya ce maka jibin ka dawo jibin ka da a baka jika 200 da haka nan har zuwa lokacin da za a cika ina za a cika miliyan 6 kenan an cika maka shi gaba daya kaga an baka miliyan 6 amma dai ba a gabaki ɗaya ba ka baka ita sukutum da guda to haka sabko alqur'ani ta kasance an sabko da alqur'ani ne da kadan kadan wani guri a sabko aya ɗaya wani guri a sabko sura guda wani guri a sabko ayoyi sama da guda ɗaya har tsawon shekaru 23 aka yi ana sabko alqur'ani mai girma har zuwa lokacin da ya shiga izibin shi sattai shine yace an sabko shi ne hasbal waqa'i daidai gulgudan abin da ya faru wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake zaune da mutanen shi sai kafirai su zo sai su isko annabi su tambaye shi akan wani abu irin tambaya ta izgili misali in suka mishi tambaya ta izgili sai Allah ya sabko Qur'ani dan a ba su amsa kaga wannan amsa ce Qur'ani ne ya sabko amma amsa ce ga wani abu da ya faru yanzu wani lokaci kuma Qur'ani zai sabko ne dan ya kasance wato yana bada labarin wasu daga cikin al'ummu inda suka wuce sai zamanto ya zo ya bada labari kamar yadda kawo da labari su kutum da guda a cikin suratu Yusuf na tarihin annabi Yusuf sannan kuma la yace aw jawaban an as'ila qur'ani kuma yana zawa amsa ga wata tambaya wani lokaci sai kaga an zo an tambaya yanzu yas'alunaka anil anfal suna tambaye ka akan al anfal shine dukiya ta yaki da ake ciwa nasara yan ta an yaki ganima ta yaki an yaki da mutane an ci su yaki za a kwaso abin da suka zo da shi ya zama ganima ta yaki to shine sahabbai suka suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wai wannan ganima ta yakin yaya lamarin ta yake annabi sallallahu alaihi wasallam sun tambaye shi haka sai Allah ya sauko da amsa yas'alunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul kaga wannan amsa ce Allah ya bada akan wata tambaya da aka yi sai ta zo a cikin alqur'ani mai girma to shine yace alqur'ani akan sabko shi akan wanga tsarin hasba muqtadiyatil ahwal daidai gulgudan yanda hali ya bada fi 23 sana an sabko shi a tsawon shekara 23 me yasa yace tsawon shekara 23 saboda shekara 23 ita ce shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a matsayin annabi manzo annabi kwata-kwata yayi shekara 63 a duniya ne an aiko shi a matsayin manzo kuma annabi bayan ya cika shekara 40 daidai wanda yayi shekara 63 a duniya yanzu yayi 40 sannan aka turo shi a matsayin annabi manzo sauran nawa kenan a cikin 63 sauran 23 kenan ko to wannan 23 ne yayi sune a shekarun da annabi yana kira zuwa ga Allah sune shekarun da yayi a matsayin annabi kuma manzo saboda a lokacin da yake kahin shekara 40 ba a riga aka mishi wahayi ba a riga aka maida shi annabi manzo ba mun fahimta duk da yake wasu malamai suna cewa ya fara zama annabi ne kafin ya zama to manzo wannan kuma ma maganganu ne na malamai dangane da annabta annabi da manzancin shi amma dai an maida shi manzo ne ta hanyar aiko mishi mala'ika jibrili da wahayi shine lokacin ne kasance akwai wan hira kuma malaman sira sun tabbatar da cewa a wannan lokacin yana da shekara 40 ne kamar yadda galibin annabawa ake turo su a matsayin manzanni in sun kai wannan shekaru saboda shekara 40 ita ce take tabbatar da cikan mutum cikakken mutum galibi wanda ya kai shekara 40 duk inda ake samun manzalin kaiwa mutum ya kai za a iya samun wanda bai kai shekara 40 ba in ana wani zance na manya sai kaga ba za a same shi ba sai a ce a shi wanga yayi karamta yaro ne amma an yi kai shekara 40 sai a ce eh yanzu kamar ya iya shiga cikin zancen manya sai a san shi sai ku a cikin fami ana hira ta fami ta lattijawa waɗanda suke da zartar da hukunci masu hada a ji ta kira lattijawa masu shekaru waɗanda su ne suka ga jiya suka ga yau amma in ƙanana suka zo masu shekara 30-35 sai a ce a ku taya daga wajen an ida an gaya muku abin da aka tattauna saboda ana ganin ba su kai ba shekara 40 ita ce cikin nan cewa mutum ya kai wato falan ma balaga a shudda hoke ya kai daidai lokacin da ya kamata a ce ya zama mutum saboda balibi bayan shekara 40 abin da zai biyo baya kuma yanzu sabkowa ne saboda dama shi rayuwar dan adam an waro daga ƙasa ne daga jariri yana kwance komi sai an mai ya fara tanta ya fara rarrahi ya fara tahiya sai kuma ya fara tsayuwa da kanshi to in ya kai shekara 40 ya kai ƙarshe kenan ya kai gaya yanzu kuma gangarowa ce zai fara shi daga ya shekara 45 sai ka an fara cewa alkita an hana shi cin kaza yanzu rishin lafiya kaza ta same shi saboda yanzu kuma dawowa zai in Allah ya mishi tsawon rai sai ga in ya kai shekara 70-80 kuma yanzu hatta da tadawa ma kuma sai an tada shi kaga an komo gidan jiya kenan haka nan rayuwar dan adam Allah ya tsara ta har zuwa lokacin da rayuwar shi za ta zo ƙarshe saboda haka yayi shekara 23 ana sauko da alqur'ani mai girma kuma wannan akwai hikima a ciki akwai hikima mai girma kuma kaga wannan ya kawo mana ne ya kawo mana wato bambanci tsakanin shi wannan alqur'ani da kuma wato littafi wanda yake na at-taura wanda shi an sabko shi ne gabaki daya daga cikin hikima shine malamai suna ambata hikima da zaka sabko da alqur'ani muna jama'a shine sabko da alqur'ani a rarrabe tsawon shekara 23 wani dalili ne daga cikin dalilan da suke nuna annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda a cikin alqur'ani akwai irin su tabbati da abil habin watab kaga ai aya ce wadda take tsinuwa ga Abilahab ko Abilahab dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma aya ta sauko ta ce dan wuta ne kaga wannan aya wani darasi ne na daban cewa mutum ko a gidanku babban malami yake in ne baka yi ba Allah wuta zaka shi yayi aljanna saboda kanin baban annabi ya je wuta saboda ka kai tunanin a lahira akwai yara kawai ka ba Allah sai ka ga da kyau saboda haka shi Abulahab a lokacin da annabi ya zo yana ma mutane wa'azi cewa su bi Allah kada su je lahira Allah ya kona su Abulahab da ya tashi sai ya daga hannun shi sai ya watsa irin yadda zaka mamuta Allah wadare sai ya watsa hannun shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah wadaren wannan abin naka to shi kuma Allah in an taba annabin shi sai ya maina martani ba a taba annabi kayan a ce mi Allah ya shiga wannan watsa hannun da yayi ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mummunan magana sai Allah ya sauko da wannan sura tabbat yada abi lahab wa tab hannayen abu lahab sun hallaka wanda su ne ya daga gaban annabi yace wa tab kuma shi ma ya hallaka ma agna anhu malu ma kasab dukiyar shi da abin da ya tara ba su mishi amfanin komai ba sai Allah ya ce sayasla naran zata lawa da sanin zai shiga cikin wuta mai tsananin kuna kaga yanzu Allah ya wada mako mashi ko a lokacin nan mai musulunta ba ko kuma ai shi addinin musulunci ya tabbatar da cewa duk wanda ya musulunta ya bi Allah zai je aljanna ko to yayin malamai suka ce shi Abu Lahab bayan wannan sura ta sabka yayi ɗan shekaru yana rayuwa wai me yasa tunani bai zo mishi bai ce to bari in ƙaryata wannan annabi bari in je in musulunta in bi Allah in gani wai in na je lahirin na shiga wata ko ba na shiga ba irin wannan ma a ran shi yace bari ya je ya musulunta tunda a can Allah ya sauko Qur'ani yace dan wuta ne shi ko bari ya musulunta to ya je ya bi Allah yayi sallah kuma ai duk wanda ya bi Allah yayi sallah ba za a sa shi wuta ba dan ya ƙaryata alqur'ani dan ya ƙaryata addini amma har ya mutu bai iya shiga musulunci ba kullun aran shi ƙara tsanin musulunci yake wanga yana nuna maka cewa tabbas alqur'ani gaskiya ne kuma addinin musulunci gaskiya ne saboda babu yanda za a iya musulunta shi yasa Allah ya riga ya sauko hukunci akan shi an ce dan wuta ne to a haka zai mutu babu yanda za a iya karɓar musulunci koda yayi yunkuri ma ya iya ƙaryata addinin Allah wannan in ba zai darsa ne a zuciyar shi ba saboda gaskiyan alqur'ani kamar kai ne a ce maka kai ga mako maka nan kai har abada ba za ka yi kudi ba sai kai kuma ka ce a'a ni kuma ina gwada muku ni ina da kashin arziki ka shiga duniya neman kudi sai ka yi shi sai ka dawo ka ce ba na ga muku ba to shi ma da ya kamata ya gwada wannan abun tunda alqur'ani ya sauko ya ce wuta za shi to shi ma da ya shiga musulunci ya aiki irin na sayyidina Abubakar aiki irin na sayyidina Usman sai a gani wa qur'ani ya dawo ya ce a'a to tunda a da dan wuta ne yanzu an yahe mi malamai suka ce amma har ya mutu bai iya shiga musulunci ba wanga ya tabbatar da cewa alqur'ani gaskiya ne kaga wannan yana daga cikin hikimomin da suka saka sauko da alqur'ani tsawon shekara 23 sai malamai yake cewa alqur'anul karim alqur'ani mai girma maktubun fil lawhil mahfuz rubutacce ne a cikin lawhil mahfuz lawhil mahfuz shine allan kujira wanda yake can cikin sama wanda Allah subhanahu wataala yakan rubuta komai a cikin shi an rubuta alqur'ani ga baki ɗayan shi izib sattin a cikin lawhil mahfuz sai ake sabko shi daga lawhil mahfuz da kadan kadan zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har tsawon shekara 23 dan kada wani ya ce to kenan tunda an ce ana sabko shi tsawon shekara 23 a musulunci tsara shi ne akai da kadan kadan a tsawon shekara 23 ne aka tsara musulunci a ba tsara shi akai ba dama rubutacce ne a can cikin lawhil mahfuz Qur'ani sabko shin ne ake yi tsawon shekara 23 kuma da hikima sai malai yace kuma wa tahfazuhu sudur shi wannan alqur'ani zukata sun kiyaye shi ma'ana sun hardace shi yanzu anan da magaram kadai in aka ce a hudu marasa alqur'ani nawa za a wadda za a hudu adadi mai yawa wai da magaram kenan kan aje maradi ba ma ya tsallaka ba ja kan a tai murya nan ko bakin buri to ina kuma aka ce an huta daga Afirka an koma wata nahiya ta daban kaga alqur'ani zukata sun kiyaye shi wata tuluhul alsun malai yace kuma halsuna suna karanta shi akwai wanda bai hardace ba ma zai karanta dukkan muna karanta qur'ani saboda duk wanda zai sallah sai ya karanta shi kaga kenan halsuna suna karanta alqur'ani sai yace wa maktubun fi suhuf kuma rubutacce ne a cikin littattafai anan ma ga sunan ajiri can sama rubutacce ne maganganun Allah subhanahu wataala ke sai ce wa huwa suwarun muhkamatun wato surori ne a cikin shi wa'inda suke kumshe da hikimomi sura nawa gare shi alqur'ani aya sura 114 daga suratul fatiha zuwa suratul nas surori 114 ne sai ce kuma wa ayatun bayyinatun haka nan kuma ayoyi ne wa'inda suke bayyana duk wata aya ta alqur'ani wato aya ce wadda take bayani akan wata hikima ta musamman wadda Allah subhanahu wataala ya ishara zuwa gare ta saboda haka ayoyi ne wa'inda suke bayyana nu sai ya ce wa hurufun wa kalimatun kuma harufa ne da kalmomi aka ce harufa su ne huruf wa'inda aka da guda 28 na larabci alifun ba'un ta'u su ne huruf to su ne aka hada aka yi qur'ani kamar yanzu ka ce alif lam mim kaga harafi uku ne akwai alif ne akwai lam ne akwai mim to haka qur'ani yake dukkan harufa ne wa kalimatun haka nan kuma kalmomi ne kalmomi kuma su ne mu huruf su ne letter ko letter ne da mu aka hada aka yi alqur'ani Al-Qur'ani literally na addukati a cikin Qur'ani izb 60 Qur'ani izb 60 yana kumshe da harafi 335 da 288 wannan sune harufan da addukan Al-Qur'ani 335 da 488 kalimomi kuma kalimomi wanda addakai akwai 77439 abinda yake cikin alqur'ani kenan saboda ka alqur'ani littahi ne na musamman wanda yake zaman kanshi sai mallan yace fihi muhkamun wa mutashabih a cikin shi akwai almuhkam kuma akwai almutashabih menene almuhkam wannan mun taba yin bayanin shi a harkokon darasin cewa almuhkam sune ayoyi wanda ba su da rudu kuma ba su da shiga cikin juna ayoyi ne wanda suke a bayyane da kakarinta su kana gane alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talika wannan aya bata da rubi wannan aya ce muhkama amma kuma almutashabih sune ayoyin wanda suke da kamanceceniya da juna wanda in ka karanta su ba za ka iya gane hukuncin su ba har sai an zo an maka bayanin su a wani ko kamar yanzu in Allah subhanahu wataala ya ce a tsaye da sallah ko kuma yace maka ayi arwalla ayi sallah tare da tsarki misali ala sabilin misal sai a wuce to kai ne zaka ka gane tsarkin yanda yake kaga babu bayani kenan wannan kaga kenan dole ne an nemi wata aya wadda ta fassara ta to ayoyin da su kadai ba su fassara kansu su nake cewa mutashabiha wanda su dole suna buƙatar wata aya ta daban wanda ita ce zata zo sai ta fassare wannan aya wannan ayoyi su yake cewa almutashabihat sai yace kuma wa nasikhun wa mansukhun hallo kuma a cikin qur'ani akwai abin da aka goge kuma akwai wanda ya goge saboda alqur'ani akwai wasu abubuwa daga cikin shi wanda an goge su menene goge wanda aka yi a da suna daga cikin abubuwan da ake karantawa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma sai Allah ya sauko hukuncin an goge su to shi kuma nasikh wal mansukh da gogagge da wanda aka goge a wajen malaman ulumul qur'an yana da hukumce har kusan guda hudu akwai wanda ake goge karatun shi hukuncin shi yana nan akwai wanda ake goge hukuncin shi karatun shi yana nan akwai wanda ake goge karatun shi da hukuncin gabaki daya duka wannan akwai su daga cikin annasikh wal mansukh na alqur'ani akwai wata aya da ake kawo hujja da ita ta ruwaya Umar ibn Khattab dake cewa ya kasance daga cikin abin da ake karanta a cikin alqur'ani ada ash-shaykh wa ash-shaykhatu idha zanaya farjumuhum al-battata nakalan min Allah wallahu alimun hakim kaga wannan aya yanzu ka duba qur'ani sattin babu ita ash-shaykhu wa ash-shaykhatu idha zanaya farjumuhuma al-battata nakalan min Allah babu ita wannan qur'ani yanzu izu mun sattin kaga wannan aya ce mansukha an goge ta amma malamai suka ce hukuncin ta yana nan kaga ita wannan mansukhu tilawa duna al-hukmi an goge karatun ta amma hukuncin ta yana nan menene ma'anar ta tsoho ko tsohuwa ma ka ce a shekho shekata da wannan isla ana nin wanda ya armi kenan da wanda ya armi ya taba armi namiji ko da ta taba armi mace in sun yi zina hukuncin su shine a musu rajam a jehe su har sai su mutu kaga wannan hukunci ne har zina saboda hadisi sun tabbatar da wannan hukunci in za a nan Niger inda shari'a musulunci yake duk wanda aka kama yayi zina inda ya taba armi jehe shi za a yi mutu shine hukuncin shi a addinin musulunci kaga wannan hukuncin yana nan amma karatun ta an shaye shi shine a cikin alqur'ani akwai nasikhun akwai almansukh sai yace kuma wa khasun wa amun akwai wanda yake ya hada kowa da kowa am kuma akwai khas akwai wanda ya kebance wasu zaka gani wasu ayoyi suna magana amma da wani kadai yake akwai kuma ayoyin da suka zo gabaki ɗaya garin mutane yake yanzu Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqullah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji kaga wannan da kowa yake kowa ya yi tsoron Allah amma da aka ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak kaga wannan da annabi kadai yake ko a wani guri yake cewa wa maratan mu'minatan in wahabat lin nafsa lin nabiyyi sace in arada an nabiyyu an yastankihaha sace khalisatan laka min dul mu'minin duk macen da tazo gurin annabi tace ma annabi gani nan nazo na kawo kaina gare ka Allah yace annabi in annabi ga wannan matar ta mushi to shikenan kawai a dar marimi ta zama matar shi to kai kuma yanzu ka rauna kowa gidanku dole ta zo ta ce gani nan nazo a dar marimin mu gani shikenan ba zai yi ba wannan hukunci ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka ce duk wanda ta zo ta ce ga ta nan in dai annabi ya so armanta to kawai arman ya daru amma banda mu ba zai yi ba kawai ta zo ta ce a kai ka mata kawai shi ya ciki ne a ce a kai ma arman ya daru muka dauke ta ku ta gida ba wannan rantsa wannan hukunci ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaga akwai khasun akwai amu sai ya ce kuma wa amrun wa nahyu alqur'ani akwai umarni kuma akwai nahi shine a wani guri sai kaji Allah ya ce ayi kaza a wani guri kuma sai kaji Allah ya ce an nisanci kaza hani ke ya ayyuhal wa aqimu salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka kaga wannan umarni ne Allah ya ce a tsaye da sallah umarni yake mana mu tsaye da sallah mu tsaya mi sallah tsayin zakka kuma sannan kuma mu ba da zakka a wani guri kuma inda ya hanewa sai yake cewa ya allazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah da diyanku da dukiyoyinku kada su shagaltar da ku daga ambaton Allah kaga wannan hani ne an hana mu lokacin da ake ambaton Allah da dukiya da iyalai su shagaltar da ku to wannan shine sai malaika ayatul qur'ani ke cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce innahu alqur'anul karim lalle shi alqur'ani ne mai girma fi kitabin maknun ya kasance a cikin wato ainihin littahi wanda yake abin girmamawa la yamasuhu illa almutahharun babu mai taba shi mai shafan shi sai wanda yake da sarki tanzilu min rabbil alamin sabkake ne daga ubangijin talikai kaga wannan aya tana nuna cewa taba alqur'ani ma sai da mi sai da sarki shi yasa zaka gani a da ana cewa kaman alqur'ani in za a yi shi ko sai mutun ya yar walla haka ne in baka da sarki ba za ka taba alqur'ani mai yau saboda alqur'ani magana Allah ce kai da kanka yanzu in ka sa wasu kayanka masu kyau ko kuma wani abin ka wanda kake girmamawa in ka kalli hannunka ka gani yana da wada ba za ka dauka ba kayanka na sallah ce kai kwabin laka da hannunka ya ame koyi tele zo ce to ga dinkin naka babu leda amshi ka amsa ba za ka amsa ba me yasa saboda in ka amsa zai su baci saboda kana girmama kayanka ba za ka rarraba ka bata su to shi kuma alqur'ani magana Allah ne in baka da sarki ba za ka taba ba shine saboda girmama magana Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace a wani waje bal huwa ayatun bayyinat bare dai alqur'ani nan ayoyi ne wa'inda suke bayyananu fi suduril ladina utul ilma yana nan a cikin zukatan wa'inda suke ma'auta ilimi malamai sun harrace wato wannan alqur'ani sai malamai yace wa ahlus sunnati wal jamaa su ahlus sunna wal jamaa muttafiquna ala addi suwaril qur'ani wa ayati sun hadu gabaki ɗayan su akan kidaye surorin alqur'ani da ayoyin shi an san ko aya nawa ce an san kuma ko sura nawa ce wa kalimati an san ko kalmomi nawa ne a Qur'ani wa hurufu an san harufa nawa ne a Qur'ani sai ce wa yukaffiruna man ankara suratan to aji da kyau mallan zai fara kawo kablasa yace ahlus sunna suna kafirta duk wanda yayi inkarin sura guda ɗaya ta Qur'ani me yake nufi duk wanda yau a cikin al'umma yayi tsiye yace kai ni na yarda da alqur'ani amma dai suratul ikhlas din wannan kai wannan ba alqur'ani bace ya zama kafiri sura din ta qur'ani in kace baka yarda da ita mallan yace ahlus sunna a gurin su ka zama kafiri saboda magana Allah ce kace baka yarda da ita ba saboda haka babu kai cikin sahun musulmai ka wuta daga musulunci aw ayatan to ka jiwa sura din da girma ma take wata kila samu aya sama da 10 a cikin ta aya daya a Qur'ani in mutun yace yayi inkarin ta bayyar da ita ba ya zama kafiri saboda harafi daya ma na cikin Qur'ani magana Allah ce ballanta na aya saboda haka yace au harfan ko kuma harafi daya kaga aya kama alhamdulillahi rabbil alamin ayat in kace baka yarda da kai ka yarda da komai a Qur'ani amma banda alhamdulillahi rabbil alamin ka fita daga cikin sahun musulmi ba musulmi bane kai yace au harfan ko harafi kace alifun in wannan ta alhamdu ai da kace alhamdu kace a in baka yarda da ita ba ka zama kafiri saboda ka ki in kai inkarin wani harafi daga cikin maganar ubangiji sai yace au zada au na kasa ko kuma wani saboda shi ya iya ya fi kowa iya larabci sai yace ka ya za a ce alhamdulillahi rabbil alamin kamata ya ce alhamdu lirrahmani rabbil alamin sai yace lillahi wannan larabcin bai da dadi kaga kenan ya ƙara wani ba qur'ani go ko kuma a ce ya rage ya ƙara to duk wanda ya ƙara wani abu alqur'ani da zimma cewa wai alqur'anin nan bai kamata ba a bar shi haka ya kamata a ƙara in ya kuskure ya ƙara ya zama kafiri saboda kamar gyaran Allah yake ci kenan cin gyaran Allah kuma kafirci ne au na ƙasa ko kuma ya kalli qur'ani ya ce kai gaskiya ya kamata wannan a cire shi daga qur'ani bai kamata ba a ce kamar yanda yanzu an boko suke wannan abu ne mai hatsari suke shine wai sai su ringa magana cewa ayan mirazi da Allah ya ce a ba namiji kaso biyu a ba mace kaso guda li dhakari mislu hadhin unsayin wasu boko ta ratsa sai su ce a an zalunci mace ya kamata a raba tsaka kaga kenan mi suke ni bai ibara ukhra suna ne Allah ya zalunci mace tunda Allah shine ya ce li dhakari mislu hadhin unsayin daga lokacin da kace mace a raba ta da namiji a wasu rabi daidai da daidai ka kafirta wannan ayin saboda haka ka zama kafiri saboda haka sai an kiyaye a san mi za a faɗi dangane da hakkin Allah subhanahu wataala sai yace wanda ya ƙara a qur'ani ko ya rage a qur'ani shi ma ya zama kafiri au za'ama anna alqur'ana mutanaqidun fi ayati babban magana ke ko kuma mutun yaji a ran shi ma cewa wai alqur'ani akwai ayoyin da suke karo da juna shi ma ya zama kafiri babu inda yake karo da juna alqur'ani dai in kai ne kanka yake kara ma juna amma dai alqur'ani ba qur'ani dai kai ne ban gane ba kaje wajen malamai ka tambaye su amma alqur'ani bai cin karo da juna saboda haka in kaji a ran kai kai qur'anin nan naku ya ci karo da juna sai ka yarda da haka nan wai malamin yace wallahi ka zama kafiri sai yake cewa au mustamilun ala ba'd alqurafat ko kuma mutun ya raya a ran shi cewa a qur'ani akwai tatsuniyoyi kawai shine khurafat abinda ba a yi ba qur'ani kirkiro ce an yi kamar yanzu labarin mutanen da suka wuce wanda alqur'ani ya kawo ai alqur'ani akwai labaru da yawa na mutanen farko sai ka kalli labari dai a cikin labaran da qur'ani ya zo da shi sai ka ce kai wannan kawai zuki ta mallace wallahi da kai ka zama kafiri sai ce fa yu'minuna imanan jaziman saboda haka ahlus sunna sun yi imani cikakken imani bi anna kullu ayatin min ayati alqur'ani munazzalatun min indillahi ta'ala cewa kowace aya daya daga cikin ayoyin qur'ani Allah ne ya sauko daga gare shi zo wa qad nukilat ilaina bi tariqit tawatur kuma an iso da shi ne daga zuwa gare mu ta hanyar tawaturi me tawatur shine hanyoyin da ake bi a tabbatar da ingancin abu alladhi la yarka ila ilayhi shakkun albatta hanyoyin da shakka bata isa bata ratsa su yanzu yanda aka samu qur'ani ya ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda mala'ika jibril ya zo ya karantar da shi qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabban shi qur'ani sahabbai suka karantar da tabi'ai tabi'ut tabi'ai suka karantar da tabi'ut tabi'ina haka hammunan ya iso gare mu saboda haka dariki ne wanda yake mutawatiri kuma qat'i ne babu yankan shakku a cikin shi cewa alqur'anin nan da muke karantawa yau a da magaram shine dai alqur'anin da annabi ya karanta ma sahabbai ko shakka babu kuma babu rigi babu kari a ciki saboda hanyar da aka tabbatar da qur'ani hanya ce qat'iyya babu shakka a cikin ta sai yace kuma wal qur'anul karim alqur'ani mai girma wal mu'jizatul kubra al-khalida alqur'ani shine babban mu'jiza wadda take dawwamamma li nabiyil islam muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam ta annabi muhammad tsira da amince Allah tabbata gare shi annabawa ana ba su mu'jizozi wa'inda suke zuwa wajen mutanen su da shi mafi girman mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce alqur'ani saboda tabbas hujjoji da dama sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne shi amma ummiyun ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai rubutuwa in ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam abin rubutu kace ya rubuta maka wani abu na rubutu bai san me zai rubuta maka sannan kuma bai san ba zai karanta maka ba in ka washi takarda kace to gashi na a karanta bai san ba zai karanta maka shine ummi yana cikin wannan halin Allah ya sauko mishi da alqur'ani sai gashi yazo yana karanta shi ga Quraysh cewa Allah ya sauko mishi alqur'ani abun mamaki ne a ce wanda bai iya rubutu ko karatu a ce yazo ya sauko ayoyi yace kuma an sauko mishi abun mamaki ne wannan kaga wannan daga nan ma mu ijizat tahara abun mamaki ne in kace labarin mutanen warko ne yaje karantu to bai karantu ba in kace a zamane tsaro abun akan shi sai rubuta bai iya rubutuwa to daga ina samu qur'ani kaga mu'jiza ce wanda take mai girma sai yace kuma al-mu'jizu fi uslubihi wa nazmihi wa ulumihi wa hukmihi wa tashri'ihi wa akhbarihi wa ta'thirihi wa wa'dihi wa 'idihi al-qur'ani mu'jizun ne yana mai kawowa kaman gaji kasawa ga wa'inda suke inkari cewa in aka ce su zo da irin shi ba za su iya zawwa da shi ba fi uslubi a cikin uslubin shi duk iya uslubi in aka ce uslubi shine tsari na magana duk iya tsarin ka na magana ba kai sauka tsara tsari irin na Qur'ani ba za ka iya ba wa nazmi da kuma yanda aka jeranta shi jerantawa ta Qur'ani daban take wan najmi iza hawa ma zalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhumiratun fastawa jerantawa Qur'ani jeranta ce ta musamman wa ulumi kuma ilimin mukan da suke cikin alqur'ani ma ba wanda yake zo da su wa hukmihi hukumta hukumtan ba wata shari'i da shari'ar da take ciki wa akhbari da labarin shi kai a zaman da kai a ce kai a cikin labarin da ka sani ne kake ji na duniya ka kawo dai irin na Qur'ani baka iya kawo wa ta'thiri kuma da tasirin shi me yake nufi da tasirin shi shine lokacin da ake karanta shi alqur'ani yana da tasiri mai girma a cikin zukatan mutane yanzu kai daya maka kunna maka Qur'ani kana ji wallahi wani lokaci sai ka ji sai ka tana amsawa tana kadawa saboda tasirin alqur'ani amma babu yanda za a wani ya zo rubuta librin shi yana karanta Roma a gaban ka ko ka ji tasiri zuciyarka ta kada ba zai yiwu ko ana yin tatsuniya wani labari ga zuciyarka ta kada yana da wahala amma tasirin Qur'ani tasiri ne na musamman wanda yake kada zuciya shine ma yake gani wani yana yin kuka in tasirin ya ratsa mishi kwarai da gaske sai yake cewa wa wa'dihi wa wa'idi sannan kuma alqur'ani ya zo da wa'adi da wa'idi wa'adi shine alƙawali wa'idi shine alƙawali wanda yake na azaba wa'adi kuma alƙawali ne alkhairi da rahama mun ba alqur'ani ba sai zo da wannan Allah yayi alƙawarin aljanna ga wa'inda suka bi shi wa'adi ne wannan sai yayi alƙawalin huda ga wa'inda suka saba mishi wannan kuma wa'idi ne ma'ana duk abin da aka yi tanadin azaba shine yake cewa wa'idi duk abin da kai tanadin alkhairi da rahama ta ubangiji yake cewa alwa'du sai yake cewa huwa akhirul kutubis samawiyya alqur'ani shine littafi na karshe daga cikin littattafan da Allah ya sauko daga sama daga shi ba wanda zai ƙara saukowa da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine karshen annabawa karshen manzanni kuma littafin da aka sauko mishi shine littafi na karshe a cikin littattafan da Allah ya sauko saboda haka duk wanda yazo yanzu daga baya bayan annabi ya tafi yazo ya ce muku ga wani abu nan Allah ya sauko mishi wai wa'ayi ne ku watsa mai kanshi saboda Allah ba zai sauko da wani littafi bayan alqur'ani shi yasa wasu daga cikin makariyata wanda suka bayyana bayan annabi suka ce su ma annabawa ne ai an samu wasu bayan annabi lokacin sayyidina Abubakar wanda suka ce su annaba har akwai mace ma a cikin su ana ce mata sujah wai ita mace ta yi annabi ya ce kaga ta wani Allah ya taɓa turo annabi mace ne ta ce ita wai annabi ya ce Allah ya mata wahayi irin su Musailamah al-Kazzab duka suka ce wai su ma annabawa ne yake cewa shi annabi ne suka ce to ai shi annabi Muhammad Allah yana mishi wahayin Qur'ani kai me Allah ma wahayi yace ku tai ku zo akwai wahayin anjima mala'ika zai zo yanzu mala'ika Jibril zai zo ku tai ku zo waje ba ni zai ku taba ai kun san annabin an taba shi Allah yana shiga to tunda kun ce wahayi kuke so ku tai ku zo aka tai aka daka ce to yaya wahayin naka yazo yace kwarai ku yanzu tsala mala'ika yanzu mala'ika Jibril ya huta daga nan hutar shi kenan kuka shigo suka ce to me ya sauko ma yace ai annabin Muhammad an sauko mishi suratul fil to ni ma an sauko mini suratul fil kun san su annabawa wani lokaci abin nasu iri ɗe ne aka ce to karanta mu yace al filu mal filu wa ma adraka mal filu inda hazailun dawilu waye shine abin da aka mishi waye shi ma sura ce kawo sura ce su kutum da guda a Qur'ani kamar yadda Allah ya ce al qari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a shine yace al filu mal filu wa ma adraka mal filu inda hazailun dawilu waye al filu giwa ke mal filu menene giwa wa ma adraka mal filu wa ya sanar da kai menene giwa ce inda hazailun dawilu tana da dogo husiya eh kowa ba ya san wannan karatun ba kowa ya san wannan karatun yace wannan shine abin da aka sauko mishi yana karanta masa kikile da dariya suka ce kai ne wannan ka san ƙarya ce kake wannan ba magana Allah bace saboda wannan bai baka ma da Qur'ani bai baka ma da Qur'ani kwata kwata saboda haka alqur'ani shine ƙarshen littattafai saukowa daga cikin littattafan da Allah ya sauko la yunsahu wa la yubaddalu ba zai yi ba a ce wai yau ga wani rana nan an shahi alqur'ani aiki da alqur'ani ya zo ƙarshe ba zai yi ba har sai ranar da Allah ya tada alkiyama wa la yubaddalu kuma ba za a ce ba an doke qur'ani ga wani nan sabo an kawo babu wannan wa qad takaffala Allah bi hifzihi min ayi tahrifin aw tabdilin aw ziyaratin aw naqsin ila yawmi yarfa'uhu Allah ta'ala Allah ya dauki nauyin kiyaye alqur'ani daga kowane irin sauyawa ko masanyi na tahrifi mun karanta tahrifi a baya cikin darussan da suka wuce tahrif shine a doke wani harafi a sayo wani kambacin shi kamar yanzu misali wa huwa al-ghafurul wadud suka ce wa huwa al-ghafurur rahim zul arshil majid yanzu kana ma mutane sallah wata kilan kawai da aka wasu bisa lura ba saboda kalma ɗaya ce ka huda ka sake ta ka kawata wa huwa al-ghafurul wadud zul arshil majid ita shine abin da yake alqur'ani suka ce wa huwa al-ghafurur rahim zul arshil majid wallahi mutane da yawa za su lura ba wannan tahrifi ne ka doke wani kalma ɗaya ta sai ka sayo wata ko kuma ka jirkita ta ka kawo ta ba daidai ba shine ake cewa tahrif to Allah yayi alƙawalin zai kiyaye alqur'ani daga wannan ba za a samu wannan ba alqur'ani har duniya ta nade aw tabdilin ko kuma masanye yanzu in ka dauki littafin at-taura da injila an samu tabdili a cikin su mutane sun sassauya ka dauki wanga library da suke hannun kristoci wanda suke karantawa za ka gani ai kala-kala ne mago littafin akwai new testament akwai ancient testament akwai wane ne kuma duk cewa suka yi Allah ya sauko yanzu Allah ne ya sauko wani ancient testament new testament kaga ai daga nan ma ka san akwai gyara littafin da Allah ya sauko ma annabi Isa shi sai suka tai suka zauna suka hudda na huddawa suka sa nasawa sai suke karantar da mutanansu Allah ya yi bayani a gurare da dawa cewa ai a littafin da Allah ya sauko ma annabi Isa na gaskiya ya yi bayanin cewa annabi Muhammadu zai bayyana kuma in ya bayyana a bi shi amma sai suka hudu wannan wajen sai suke ba mutanensu kaga kina an yi ne an cire wani abu a cikin shi to alqur'ani ba zai yiwu ba a ce wai an cire wani abu a cikin shi Allah ya alƙawarin kiyaye shi saboda haka yanda kaga alqur'anin nan muke karanta shi shine tirar da mala'ika jibril sai kuma alqur'ani yake karantawa a haka babu sauyi a ciki aw ziyaratin ko kuma ƙara wani abu a cikin wanda bai ciki a san shi ba zai yiwu ba ila yawmi yarfa'u Allah ta'ala ilay har zuwa ranar da Allah zai dauke wannan alqur'anin zuwa gare shi a ƙarshen duniya Allah zai dauki alqur'ani kwata kwata zai mai da shi zuwa gare shi ya ne ne dauki alqur'ani ba qur'ani bane ba za a nema a rasa irin wannan za a dauke shi a samu babu wanda ya san alqur'ani ko dai a ban kasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan shirarul khalqi ne ke wanda in Allah ya kai ka wannan lokacin Allah kiyaye ma Allah ba zai nuna ma da wannan lokacin insha Allah in Allah ya nuna maka wannan lokacin to ta kare maka saboda ku ne shirarul khalqi wanda akan ku ne kiyama za ta tashi su kuma wanda kiyama take tashi akan su su ne shirarul khalqi a cikin halittu sun fi kowa sharri saboda duk mutumin kirki kahin wannan lokacin mutuwa yake Allah zai dauki rayuwar shi sai malin yake cewa wa zalika qabla yawmil qiyama wannan duka za a yi shi ne kafin ranar alqiyama Allah madaukakin sarki yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah yace lalle mu muka sabkar da wannan alqur'ani kuma mu ne zamu kiyaye shi kaga Allah da kanshi yace zai kiyaye abin shi saboda haka baka da matsala da alqur'ani babu yanda za a iya sa buku sha gani ba cikin resources su cewa an samu insu wanda suke buku qur'ani sai su dan ƙara wani abu ciki ko kuma su dan burkita wata aya sai gani a wazafa an kewaye wajen an yi alama ana ta tuturawa na san dai da yawa mun gani a ciki sun yi kokarin siyaka in bayar wa suna ta yi daga sun yi a gano yanne ne za ka iya shi qur'ani matsala wai musulmai ho ba karanta shi bane suke a daga sun gani su karanta a hisri a akwai shi a cikin kokollu akwai shi a zakata saboda haka dan kun bugo qur'ani sabon bugo zaku yada ma musulmi su koya daga an zo wajen koya musu daga an gano ya ce kai wannan qur'ani yana da matsala ku aje shi a nemo wani saboda kuma bai ne za yi tasiri wannan abu Allah ne alƙuli zai kiyaye abin shi saboda haka alqur'ani kiyayen abu ne sai maliki cewa alqur'anul karim alqur'ani mai girma kutiba fi ahli nabi sallallahu alaihi wa sallama wa bi mar aminu an rubuta shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma a gaban idan shi in ba kuma ce ba anan baya baya mun yi karatu yanda aka yi sabko da alqur'ani da yanda aka rubuta shi muka ba da kissa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da farkon lamari in aka sabko da aya tunda alqur'ani ba duka ba aka sabko shi ana sabko da aya wata ran sura wata aya kaza to duk aya da aka sabko zai karanta ma sahabbai su kuma sahabbai sai su rubuta wani ya rubuta a fata wani ya rubuta a dutse wani ya rubuta a icce kowa da yake gulgudan da abin da yake rubuta sai ta gidan shi sai aji irin yanda kai yanzu ka samu katan allo a rubuta allahu mataka ta kawo ma a daki su sahabbai in aka sabko sabuwar aya suka rubuta a dutse sai su kai daki su kawo dan saboda su ringa karantawa ta zamana to a haka aka kasance ana rubuta alqur'ani a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma akwai sanannu wanda suke rubuta wahayi shine ce haythu kana lilwahyi katabatun min khaymin khiyarati sahabati alkiram akwai wanda a cikin sahabbai sanannu ne duk in alqur'ani ya sabko ko bisna aka sabko ayat daga sun zo an ce to ku rubuta sabuwa ta zo saboda an sani suna rubutawa su sanannu ne wajen rubuta shi la yufariquna nabi sallallahu alaihi wasallam bas rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yaktubuna kullama nazala min alquran duk abinda aka sauko sai su rubuta shi na qur'ani saboda qur'ani tun a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama an kasance ana rubuta shi kuma suna rubuta shi ne kalkashin an kadirman na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine nan malai ce wa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yadulluhum ala mawdi'i kulli ayatin min suratiha annabi sallallahu alaihi wasallama shine ke gaya musu yace ayar wannan ku sa ta wuri kaza a cikin sura kaza wannan aya a ba a sura kaza ba take sura kaza take su kuma sai suke gyarawa suna rubuta to a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati abubakar ya zama khalifa sai ya zamanto canda suna rubuta a icina ko wani a fata wani a cikin bangon gidan shi to da abubakar ya zo malai yace fi ahadi abubakrin jumi'a sai aka hada qur'ani gabaki daya a lokacin sayyidina abubakar baina daffatai almushaf sai aka yi littafi guda daya alqur'ani canda a watsa suke ya ce to kai mallam abu a gidanka akwai izi goma dauko mana wanda ka rubuta mallam ta su to kai ma dai dauko izi uku na gidanka kai rabin izin nan ka mana shi kai kake rubuta sura guda wannan sura eh dauko ta da a watsa suke kowa ya rubuta ya tafi cikin gidan shi to lokacin sayyidina abubakar sai aka ce a hado kowa ya dauko wanda yake da wanda asalin kissai shine an yi yaki ne sai aka kashe wasu daga cikin maharrata Qur'ani da aka kashe su sai aka ce a bada shawara a hada Qur'ani da hawari da Sayyidina Abubakar har yaki amincewa da shawara daga baya sai Allah ya shiryar da shi ya yarda da shawara sai aka tattaro abubuwan da addakwai sai aka rubuta shi guri guda kenan yanzu an samu Qur'ani rubutacce a littafi guda daya wannan shine aka yi guda daya lokacin Sayyidina Abubakar guda daya take ne wa fi ahdi usman malaita a lokacin sayyidina usman kuma bayan umar yayi khalifanci ya tayi usman ya zo zunnuraini mai haske guda biyu usman zunnuraini shine mai haske guda biyu me yasa ake ce masa zunnuraini ana ce masa zunnuraini ne saboda ya armi diyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu shine sahabi daya da ya armi diyan annabi guda biyu ya armi tawari zainab la ruqayya da ya armi ruqayya sai Allah ya mata rasuwa yayi bakin ciki mai tsanani da rasuwar ruqayya to a daidai lokacin kuma akwai kanwar ta ummu kulsum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zo ga ummu kulsum mun baka kaga shi ya ai ya armi diyan annabi guda biyu ya armi ummu kulsum ita ma sai ta rasu to kuma lokacin nan babu wata sai fatima ita kuma fatima ta zama matan ali ita ce yara wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da akwai ta uku da mun baka shi ya rubuci wai shi zaki ce mishi zun nure ni ma abucin haske guda biyu wa'innan diyan na annabi guda biyu da arma su ne hasken shi zaki ce mishi ma abucin haske guda biyu shine a lokacin shi aka hade qur'ani a lokacin da aka hada shi alittattawai sai aka yi littahi guda bakwai aka aika shi zuwa kasashen musulmai tunda lokacin an yi futuhat an bude kasashen musulmai da yawa an yi yaki an ci nasara ya zama kasan musulmai sai aka yada shi saboda haka wannan alqur'anin da aka yi tun lokacin Usman aka yada shi zuwa ga kasashen duniya shine sai ya yawo in an kama kuma ya ku kwafe ya abuga diyawa sai an ga yada shi saboda tun daga nesa ma asali ya yi ta yawo har ya iso zuwa gare mu nan Afirka ta yamma sai yake cewa wa kana dhalika bi ishrafi a'lami sahabati wa kuttabil wahyi da za a hada shi lokacin Usman din ma ne da aka tattaro masanan qur'ani wa'inda suke rubuta wahayi tun a lokacin annabi aka zama da su aka ce ku ne za ku yi wannan aiki saboda haka su sun har da ce komi a gaban su qur'anin ya sauko in ma wani ya dan rubuto dan gudun abu wanda bai cike ce to wannan ma a sa shi daga sun karanta sun san bai cike saboda haka su suka yi wannan aikin Allah madaukakin sarki ya kara yarda a gare su gabaki daya mallan sai ya ce yahtawi wal qur'an al karim al qur'ani mai girma yahtawi ala 114 aya suratan Al-Qur'ani mai girma yana kumshe da surori 114. Tun daga Suratul Fatiha an gaturo Baqara, Ali Imran, Nisa'i, Ma'ida zuwa ƙasa. In ka kamo haye ka iso zuwa Nasi. Surori 114 zaka samu. Sai ya ce 86 minha nazalat fi Makkah. A cikin 114 wannan sura 86 ta sauko a garin Makka. Wa 28 minha nazalat fi Madina. A sura 28 sai ta sauka a Madina. Shi yasa zaka gane cewa akwai Makkiya, akwai Madaniya. Wannan kuma karatun zauri na gardawa, karatun allo ya yi kiyaye wannan. Mu yawanci a makarantun mu na Islamiyya kawai ta yake suratul Falaq, bismillahir rahmanir rahim, qul a'udhu birabbil falaq. Amma karatun allo wanda ake yi a rubuce za a gani an ce suratul fatihatul kitabi sai a ce maka makkiyatun wa haya sabau ayat kaga an gaya maka makkiya ce kuma ayoyin da kaza ne saboda haka ka zo ka san suratul fatiha makkiya ce kuma madaniya kuma ka san aya nawa gare ta irin wannan karatun yana da muhimmanci sosai kuma ya yi zama saboda haka a cikin 114 86 an sabko su a Makka 28 aka sabko su a Madina sai yace wa tusamma suwarul lati nazalat qabla al-hijrati an-nabawiyya bisuwaril makkiyya surar da aka sauko ta kahin annabi yayi hijira ya koma madina ita ce ake cewa sura makkiyya wa suwarul lati nazalat ba'da al-hijra bisuwaril madaniyya surar da aka sauko bayan annabi ya koma madina da hijira ita ce ake cewa as-suratul madaniyya tunda mun ce al-qur'ani tsawon shekara 13 ne aka yi ana sauko shi kuma su ne tsawon shekarun da annabi ya yi a matsayin manzo annabi to nawa ya yi a Makka nawa ya yi a Madina ya yi shekara 13 a Makka sai ya yi shekara 10 a Madina in ka haɗa shi zai baka 23 to duk surar da ta sabko a tsawon shekara 13 nan da ya yi a Makka ita ce ake cewa makkiya duk surar da ta sabko bayan ya koma Madina tsawon shekara wannan 10 ita ce ake cewa madaniya sai ce wa fihi 29 suratan افتتحت بالحروف المقطعه اتقين القران اكو سوره 29 ودا تفار بوديوا بالحروف المقطعه الحروف المقطعه شنو هي رسو الف لام ميم الف لام را ح ميم ياسين نون قاف ده سورنس شنو حروف المقطعه يتي اتقين القران سوره 29 سو فارا ده wannan in ka duba cikin qurani surun da suka fara da wannan huruf al-muqatta'a zaka same su guda 29 ne sai mallan yake cewa ahlu sunnati wal jamaa har ila yau ahlus sunna wal jamaa yace yahtammuna bi ta'limil qur'ani wa ta'allumihi suna bada muhimmanci ga koyan alqur'ani kuma ga koya shi dole ne a koyi qur'ani kuma dole ne an koya a koya shi ahlus sunna suna ba wannan abin muhimmanci wa hifzihi, suna bada muhimmanci ga harace shi alqur'anin, wa bi tilawatihi bi husni sawt, suna kuma bada muhimmanci ga karatun alqur'ani da sauti mai kyau. Yawwa, in zan karanta alqur'ani dole ne ka karanta shi da sauti mai kyau mai dadi. Ba zai yiwu ba lokacin da zaka yi waka, zaka yi waka da sauti mai kyau, in zaka karanta Qur'ani kawai ka zo ka yi badabada ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin, ah, magana Allah ce kake. Anan zamu yi ishara zuwa ga wasu daga cikin gardawa waɗanda suke ma karatun Qur'ani izigili, za ka gani su saman resources sosiyo, sun zamana sun sa allo gaba, suna yin karatun Qur'ani, suna yin zance kuma a ciki. Akwai wanda na gani yana karatun Qur'ani, yana cewa sa daga nan wajen ana mishi karin kuɗi, yana tsaka karatu yayi ma arjiwa kace sa daga nan wajen kuma wai karatu yake. Kaga shi sa daga nan wajen ai ba magana Allah bace, kuma Qur'ani babu Hausa. Yanzu shin girmamawa ce ga magana Allah kana yin ta ka zo ka wadi wannan magana sa daga nan wajen? Ba wannan baka gina ma Allah ba, ko babanka ne yayi magana yace ka je ka wadi ma wani, sai ka zo ka wadi ma wannan magana babanka, za ka wadi yanda babanka ne ya faɗi, ba za a ƙara komai a ciki ba. Amma yau ga magana Allah na ana wasa da ita, shi kuma wasa da magana Allah zai iya kai mutum ga kafirci. Saboda haka a kiyaye, alqur'ani ba kayan wasa bane ba. Wannan gardawa masu irin wannan karatun su ji tsoron Allah su bari, saboda wannan zai iya kai su ga kafirci in ba su lura ba. Saboda magana Allah suke faɗi ba magana wani ba, magana Allah kuma ba kayan wasa bane ba. Kenan alqur'ani ana karanta shi da sauti mai kyau ne. Ka zamna ka koyi Qur'ani da sauti mai kyau ka karanta, magana Allah zaka faɗi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, kai ya tabbata ma a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man lam yataganna bil Qur'an, annabi yace duk wanda bai rera alqur'ani ya jeranta shi da kyau bayya cikin. Saboda haka ba zaka zo kana karanta alqur'ani kamar ana raba hatsi kawai furr kamar hawari sun tashi, lalala. Al-Qur'ani yana buƙatar ajiranta shi da kyau. Sai yake cewa wal insati ilayhi idza quri'a. Sannan kuma Al-Qur'ani shiru ake yi a lokacin da ake karanta shi. Kaga anan ma akwai kuskuren da muke yi ko? Saka samu wasu suna karatun Al-Qur'ani, wani kuma yazo ya bude waka shi a gehe. Ko kuma wasu su bude fada su a gehe. Ba laifi bane ba ku yi fada, amma ku sani in za ku yi fada a lokacin da ake karanta Qur'ani, in ma ku je ku yi shiru ku shari Qur'ani, in ma kuma Qur'anin da ake yatsa da ku ku yi fada. Saboda biyu ne ba su haduwa. Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Allah ne yake in ana Qur'anin ta Qur'ani ayi shiru a shurara, umarni Allah ne dole a bi, ba shawara kai bace ake nema. Ko ku shari Qur'ani ko kuma ku kashe ku yi hira. Haka nan kuma akwai waɗanda su ne suke da laifin, mutane suna cikin hira cikin jama'a, ka lura mutane dimi suke yi kuma kawai ya kazo saboda kai kowa imani ya kunna musu Qur'ani, ba haka ba yake yi. In ka kunna Qur'ani kuma anan kai kake da laifi, saboda Qur'ani shi in an ji shi dole ne sai an shiru, kuma kai kaga mutane dimi suke dan me zai kunna musu Qur'ani, ka nemi ya kutar ka sa, shine adalci. In ka sa ba a shugari Qur'anin ba laifin akan ka, kai Allah zai kama, saboda baka kiyaye ba haƙin jama'a. Saboda haka malaki cewa wa tafsiri ala naji salafil umma, haka nan kuma al-sunnah al-jama'a suna kiyaye tafsirin al-Qur'ani a yi shi akan wato tafarki ne waɗanda suke magabatan ƙwarai. Ya suka fahimce shi, ya suka fassara shi, sai a fassara shi a haka nan. Ba za ka zo ba yanzu ka karanta Qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ce to mu abin da muka fahimta a nan shine wa, haimu ce maka kai kuma awa. Kai baka da hurumin ka fahimci Qur'ani kuma ka gaya ma mutane ga yanda ka fahimce shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka sauko mu da al-Qur'ani, ya kaya masahabban shi yaya ma'anar wannan abin yake, sahabban shi kuma sun gaya ma ɗaliban su. Saboda haka sai mu je mu gani wa'incan na harko na da wuri yaya suka fassara abin, yanda suka fassara shi shine daidai, saboda su malamin su manzon Allah, manzon Allah kuma shine wakilin Allah. Kenan wannan fassara ita ce mafi daidai. Sai yake cewa wal amalu bi ahkami fi kulli saghiratin wa kabira, haka nan kuma yin aiki da hukumce hukumcen da alqur'ani ya zo da su a cikin kowane dan karamin aiki ko babba. Ba za ka ce ba a munan muna tare da Qur'ani, a wani guri kuma Qur'ani ya magana yake ce a nan huwa akwai matsala, abin ya dan yi tsanani, babu tsanani a ciki. Karamin aiki da babba, in dai Qur'ani ne umarni hukuncin shine dole a bi. In kuma ba haka ba za a gama da hukuncin Ubangiji. Allah madaukakin sarki yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkaru ulul albab, Allah subhanahu wataala yake cewa ai littafi ne muka sabko zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad littafi mai albarka dan ai tunani ai tadabburin ayoyin shi sannan kuma masu hankali su wa'aztu da shi alqurani masu hankali ne suke wa'aztuwa da shi a lokacin da yazo sai ce wa ta'abbaduna Allah ta'ala bi qira'ati ahlus sunnah har ila yau suna bautan Allah da alqurani jama'a karanta alqurani shi ma dai bauta ce mai zama kanshi yanda zaka zama kai raka'a biyu ta nafila ko kuma ka je kai sadaka ko kuma ka je kai zumunci sadar da zumunta zuwa ga ƴan uwanka na kusa a rubuta maka lada haka in ka zama ka karanta alqurani za a rubuta maka lada sai ce li anna fi qira'ati kulli harfin minhu hasana duk harafi ɗaya da zaka karanta na alqurani lada za a rubuta maka wal hasanatu bi ashri amsaliha kuma duk lada ɗaya za a limka shi ya zama goma kama akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam bizalika annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi haka a cikin hadisi wannan hadisin da zan makaranta yanzu da shi zan murfi karatun mu ne hadisi ne mai matukar muhimmanci ina so ƴan uwa su lura da shi da kyau annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin yana cikin sunan tirmizi annabi yake cewa man qara'a harfan min fi kitabillahi falahu bihi hasana duk wanda ya karanta harafi daya a cikin littafin Allah za a rubuta mishi lada daya wal hasanatu bi ashri amsaliha wannan ladan da za a limka shi kai 10 sai ce wala aqulu alifun har alif lam mim harfun annabi sai ya ce bazan ce muku ba alif lam mim harfun yanzu lokacin da zaka ce alif lam mim suratul baqara ce go baza a ce wato yanzu kai harafi daya kana da lada daya za a maida shi 10 annabi ya ce walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun daga lokacin da kace alif lam mim harafi uku ka kawo akwai alifun akwai lamun akwai mimun yanzu harafi uku za a baka lada nawa kenan za a baka lada uku din lada dai a matsayin goma ya zama nawa ya zama 30 yanzu jama'a wani littafi ne a duk duniya zaka karanta banda qur'ani kace alif lam mim kadai a baka lada 30 bau ga ladan ka karanta shi sannan kuma ga ladan kai ibada na karanta maganar ubangijinka wannan tsarin ku dora shi akan bismillahir rahmanir rahim duk wanda ya karanta bismillahir rahmanir rahim ta qur'ani an ka kilga zaka samu harafi 19 harafi 19 kenan lada 19 ko wani lada ɗaya so 10 nawa kenan shi zai baka lada 119 lada 210 kawai kace bismillahir rahmanir rahim kan ka tashi an rubuta maka lada 210 to yaya lamarin yake in ka karanta izhi guda ya lamarin yake ka karanta alhamdulillah ita kadai harafi nawa zaka samu wato wannan wani nau'i ne wani guri ne na musamman da ya kamata a maida hankali a nemi dimbin lada mai yawa a ciki amma abin mamaki sai ka samu musulmi yayi sati biyu bai karanta qur'ani ba kaga wannan asara yake maka shi asara ce babba yake maka shi ta lada babu abin da zaka yi ka samu irin wannan lada in ba qur'ani shi yasa waɗanda suke da wayo zaka gani duk wata suna da wuri din sabke qur'ani babu yanda za a yi wata yayi bai sabke qur'ani gabaki ɗayan shi ba izibsattin to in kai baka iya izibsattin ba ka iya ɗan kaɗan a ciki ka ringa yin su kana maimaitawa mana harufa nawa zaka samu a ciki suna da yawa masu ladan da zaka samu a ciki Allah ubangiji ya samu cikin waɗanda za su ringa karanta alqur'ani kuma suna samun ladan shi abinda muka faɗi ya zamanto daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh